mijin dawo 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 gasha ana ta miti ana ta miti fail fail iya ai saura confusion Allah ya sauke daga confusion haka babu promotion karshe wannan season ya zama end of discussion ko ina fashion be kawo contribution
ana nan
kawo motion ya zama disorganization
asha
thinking thinking what's in our
ana ta miti
fail fail yeah ai saura confusion
Allah ya sauke
daga confusion haka babu promotion
karshe
wannan season ya zama end of discussion ko ina fashion be kawo contribution
ana nan
kawo motion ya zama disorganization
asha
thinking thinking
Allah ya samu dace amin